Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Alhamis 15 ga watan Agusta bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan yankin Difa da yan bindiga ke yawan hara a Jamhuriyar Niger Salamu Muni Barma zai kuma shigo da shirin na kasa ba kasawa ba Redwan Abbas kuma zai shigo da sharhin jaridun Ghana akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba Yakubu Makeri akalla ɗan sanda shida ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira Temple University a Philadelphia dake nan Amurka harin da hukumomi suka kwatanta da ci gaban harbe-harbe a nan Amurka Commissioner ɗan sandan Philadelphia Richard Rose ya ce raunukan da ɗan sandan suka samu bai yi tsanani sosai ba don haka dukkanin su za su samu lafiya wani hoton bidiyo da aka dauka kai tsaye aka nuna a kafafen yaɗa labarai an ga ƴan sanda masu yawan gaske a unguwar Nicetown a cikin Philadelphia inda aka kai harin ƴan sanda sun yi kokarin magana da maharin inji Rose ya ce sun faɗa masa cewa zai iya dakatar da wannan harbe-harbe da yake cikin lumana fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaban kasa dai ya yi bakin cikin harbin da aka yi a Philadelphia kana yana ci gaba da sa ido akan hali da ake ciki a wurin a jiya Laraba filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da ƴan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zangar rajin kafa tsarin demokradiyya wanda suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere mutane kalilan ne suka rage a cikin masu zanga-zangar a filin jiragen saman yayin da matafiya kuma ke kokarin gudanar da harkokinsu na daukan jirgi daruruwar jirage sun soke jigila yayin kwanaki biyu a jere da masu zanga-zangar suka mamaye filin saukan jiragen saman lamarin da ya sa matafiya da dama suka makale sun kasa daukan jirgi matafiyan dai sun yi cacar baki da masu zanga-zanga a ranar talata da lamura suka kara ta'azzara masu zanga-zangar sun yi kuskure ba wato a wani bangare shine bai kamata su yi wannan zanga-zanga a filin saukan jiragen saman ba inji wani matafiyi ya ce kamata ya yi a gudanar da zanga-zanga a cikin birnin Hong Kong inda gwamnati da kuma 'yan sanda suke waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wani jirgin ruwan ceto mutane na kasar Spain ya nufi tsibirin Lampedusa na Italiya bayan da wani alkali Italiya din ya yanke hukuncin dakatar da haramci da gwamnatin kasar ta dora wa jirage masu ceto mutane shiga ruwanta jirgin ruwan ceto mai suna Open Arm na wata kungiyar jin kai ta kasar Spain ya kwashe kwanaki makonni biyu a kan tekun Mediterranean dauke da bakin haure 147 a cikinsa a wata sanarwa da jirgin Open Arm ya fitar na cewa alkalin Italian ya yanke hukunci a jiya Laraba cewa umarnin da ministan harkokin cikin gidan Italia Matteo Salvini ya bawa jiragen ruwa ya saba wa dokokin kasa da kasa musamman a cikin tsananin bukatar gaggawa wanda bakin haure suka makale a cikin jirgin Salvini da ya ce zai daukaka kara akan wannan hukuncin to sai dai ba iya ganowa ba ko daukaka karan zai hana jirgin ruwan tsayawa a gabar tsibirin da ke Mediterranean an kashe akalla sojojin gwamnatin Somalia guda 6 da wani mai daukar hoton bidiyo kana wasu 13 suka jikata a jiya Laraba a wani harin da ƴan bindigan Al-Shabab suka kai akan tungar sojoji da ke kusa da babban birnin kasar inji jami'ai jama'an sun ce motoci masu dankare da abubuwan fashewa suka kai hari jere a kan wato sun abkawa tungar sojojin ne da ke garin Azwele mai tazarar kilomita 170 daga kudancin Mogadishu. An bandigan sun kai hari ne a tungar ta bangarori guda biyu kana suka yi musayar wuta da dakarun gwamnatin inda aka rinjaye su kuma suka ja baya. Kungiyar Al-Shabab da ta dauki alhakin kai harin ta ce ta kashe akalla sojojin gwamnati 50. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa mutane shida kadai ne suka mutu a cikin sojojin gwamnati. Gwamnan yankin Lower Shabelle Ibrahim Adan Naja shi ma ya faɗa wa sashen Somaliya na muryar Amurka cewa an kashe wani mai daukar wa sojojin gwamnatin hoton bidiyo. Da kashe Prime Minister Pakistan Imran Khan ya yi kashedi a jiya Laraba cewa abokiyar gabansa ta wato India tana shirin kai harin soji akan iyaka domin janye hankalin duniya akan ayyuka na wannan lokaci take yi wanda ke gurgunta bangaren ta na yankin Kashmir da ake takaddama akai. Khan ya yi wannan kashedi ne a jiya Laraba a wani jawabi da ya yi da aka nuna a talbijin lamarin da ke da nasaba da bukin ranar samun yanci na Pakistan. Wannan sabon tankiyar na zuwa ne sama da mako biyu bayan da New Delhi kai tsaye ta rusa kundin tsarin mulkin yankin mai cin gashin kansa na bangaren da ita India din take kula da shi cikin yankin Himalaya wanda musulmi ke da rinjayi a wurin. Matakin da Indian ke dauka na biye ne da jibge karin dubun dubatar dakarunta a yankin da ake takaddama a kai da yankewar sadarwa a wurin da kuma kama daruruwan shugabannin siyasar Kashmir domin aikata muga ayyuka a nan Kashmir.
Kawai Yakubu Makera aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu kada jamhuriyar Niger inda za a ji wani rahoto na musamman kan halin da ake ciki a yankin Difa tun bayan da gwamnatin kasar ta yi wasu sauye-sauye a matsayin wani bangare na kokarin inganta tsaro a yankin da kuma yadda in yankin ke fassara yanayin da ake ciki a yanzu da kuma dai alamomin abubuwan da ke tafe ta fuskar tsaron yankin. Salabar ma garita
a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne majalisar ministoci ta bada sanarwar nada tsohon jagoran kungiyar ƴan tawayen FDR Isa Lamin a mukamin gwamnatin jihar Difa matakin da ya matukar dada daren al'umar wannan yanki lamarin da yasa dubban mutane fitowa don yi masa barka da zuwa a jiya Laraba kamar yadda jagoran hadin gwiwar kungiyoyin fafutukar jihar Difa Mara Mamadu ya shaida min.
Mutane ne sun zo daga Gurki, daga Gingimi, daga Gudumariya, daga Maine, ko ina da ko ina sun zo. An ga hawan rakumi da sauransu abubuwa wanda yau shekara nawa ba a gani ba a jihar Difa. Kenan mutane yau sun tarbi ɗansu, sun tarbi gubernar, gwamnan jiha, tarban da aka mishi, an mishi lale marhaba da zawwa, an nuna mishi cewa jiran shi ne ake yi kuma ya zo. Ya san gari, ya san mutane, kuma ya san daji, kuma ya san salon yaƙi. Jiha gaba ɗaya mutane gaba ɗaya sun bashi yuƙwa, sun bashi nama, duk abin da zai yi za su goya mishi baya, kuma ana tsammanin zai hudda jama'a kumya.
Dan kabilar Tubawan yankin Difa Isa Lamin ya saba wakiltar al'umar wannan jiha a majalisar dokokin kasar Niger, sannan ya taba rike mukamin ministan matasa, saboda haka ake ganin komawarsa gida a matsayin gwamna mataki ne da ka iya farfado da harkokin da suka durkushe a sanadiyar hare-haren Boko Haram. Abdu Nino ga jango na kungiyar Platform Paysan na da irin wannan tunani.
Bambanci da sauran mutanen da suka zamna waɗanda suke gani in dai kai ɗan Difa ne kawai kai Boko Haram ne, na san Isa Lamin zai bada bambanci a bisa kan wannan. Kuma iyayen mu sarakan gargajiya za su ba shi haɗin kai sosai game da irin labarai da irin abun da ya kamata. Wannan ma muna tabbas lallai Isa Lamin zai mana magani wannan. Kuma kamin ma ya zama governor ɗin Difa ma dama yana da haɗin kai da al'umman Difa. Kenan in Allah ya yarda mu al'umman Difa muna tsammani lallai zai kawo mana taimako mai mahimmanci a cikin wannan mission da shugaban kasa ya sa shi a Difa. Muna bugun kirgi da lalle zuwan shi a Difa.
Isa Lamin na canjin gwamna mai barin gado Muhammad Mudur ne a matsayin gwamna na biyar a cikin shekaru hudu kacal, matakin da ke zuwa wata daya bayan da gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi suka gudanar da taro a nan Yamai da nufin nazarin hanyoyin farfado da harkoki a kasashen da matsalar Boko Haram ta afkawa shekara da shekaru. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sulaiman, kafin mu ci gaba ga wannan. Yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Sulaiman Barma ya sake shigowa ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ne Sule Mumuni Barma. Har ila yau muna tsakiyar Najeriya, musamman a jihar Plateau, inda a satin da ya shige muka ji irin rawar da kungiyoyin nakasassu ke takawa wajen kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. To a yau kamar yadda muka yi alkawali za ku ji abubuwan albishir din da gwamnatin jihar Plateau ta yi tanadin su domin nakasassu a nan gaba. A dauka daga batun samar da aikin yi zuwa shirin karfafawa nakasassu gwiwa wajen neman ilimi mai zurfi, ba wai a jami'o'in Najeriya kawai ba, har da na kasashen waje. Kamar yadda kwamishinan hukumar bunƙasa harkokin nakasassun jihar ta Plateau James Lalo ya bayyana wa abokiyar aiki Zainab Babaji.
Kwanakin da ta wuce mun samu mun tattaro lissafi disabled nakasassu da suke Plateau. Muna da shi chip a cikin takarda, mun tara shi gaba da an zazzaga an samu lissafin gaba da in za ka mun san namban yawan nakasassu a kowane lungu wannan a Plateau. Mun hada shi chip a cikin takardu da mu publishing din shi gaba da a kimami akwai nakasassu a Plateau da sama da 150 da uku sama da 150 da uku sanannen a Plateau a nan a cikin kowane lungu. Tuna nan yanzu an kin duba wannan yawan namban ya hada kusan local government guda biyu a guri da yake na yanzu, shine ya saka muka gaya ma gwamnati yawan namban mu yanzu a Plateau ba abun wasa bane. Yawari saboda haka yanzu in an zo 2023 shekara zabe na gaba, to dubbacin dan takarar gwamna in ba ya ne mai mu an zo an same mu an yi zama ba, to ya tabbata zai fadi.
Akwai ma wato na kasassu waɗanda suke bara, wani matakai kuke dauka domin tabbatar da cewa waɗanda suke bara su ma sun samu cin moriyan wannan shiri?
Yan kaga mutum yana wannan abu to yanayin rayuwa ne ta kai shi ba da sun shi bane saboda haka dole ne a nemi bangare yanda za a yi kuma a samu ya samu abin da zai taimake shi shi da karan kanki zai bar kan hanyar abin shi zai tafi shine ya saka wannan abin da muke kai kokari yanzu shine saka maka je neman goyon bayan bankin dinkin duniya wannan bankin dinkin duniya maka ya zama tare da su kuma a samu suna da bakin kudi a gurin saboda haka suna yawo ko ta ina duniya suke fada cewa ai su abinda suke yi suna taimaka mana kasa su to mu kam na kasa su anan a cikin gida ba mu ji su ba shine taimaka je bakin ofishin su Abuja muka kunkusa musu kofa shine saka abin ya dame su suka ce mana to sa su yi taimako anan amma shi sun samu yajjen gwamnati mun tamin ga mu gwamnati ya ce ya same su sun yi magana sun gama har sun turo da wayan ma'aikatansu sun zo nan plateau sun zo sun yi pincike na sati daya nan sun koma daga babban headquarters su a America sun zo su hadu da gwamnati sun hadu da gwamnati za a yi magana saboda wannan shine farkon taimakon da bankin dinkin duniya za ta yi a plateau mu abinda muka make da farin zuciya shine gwamnati ba zai taba bashe mu ba duk abin da suka so zai shi gwamnati zai yarda kuma zai amince a tabbata an yi taimakon anan a plateau saboda haka in sun zo abin da suka gama shine shirin shine za a yi abu da zai daga na kasance sosai ta gefen hanyar kasuwanci za a fito da shi ta gefen gyare-gyaren abubuwa da yake taimakawa kamar su wheelchair da sauransu za mu bude babba kamfani a nan gurin nan yanda za a dinga yin su a nan gurin nan yanzu sanda da makafi suke tafiya da shi yanzu a nan a Najeriya babu inda ake yin shi sai an kawo daga kasan waje ne wannan a gurin mu abin kunya ne saboda haka dole ne muke so lallai sai mun fara yin ta a nan a plateau wayanda suke one state daban-daban za su so suna karba a nan gurin kashi yau gwamnatinmu shine shugaban gwamnoni na arewa saboda haka dole ne zama mana nan gurin zai gwamnati zai ba ta taimakon shi daga plateau har ya zarce ya shiga arewa domin a tabbata a inda aka yi fada aka yi tashin hankalin nan za a sama duba na kasa su a gurin ake taimaka musu saboda haka kafin karshen wannan wata insha Allah aiki za ta fara domin bude wannan babban gagarumin kamfani aka bude ta za zuwa na gyaggyara wayan abubuwan a nan gurin nan ga su abin nan dalma da muke shammaltina da shi muke yar wannan za tattara su gaba za ja yi sandan makafin nan da shi za yi gyara zai rarrage datti daga angonmu za fito da shi za zo a gyaggyara abubuwa da zai taimaka mana kasa su shine wayan abubuwan da muka gani da shi kuma walban da su kawo taimako su sai da za a taimako daga gefen makaranta da kuma gyare-gyare hanyoyin zuwa shigan makaranta da sauransu duka ba da sanannan saboda haka akan wannan shine ya saka muke kokari yanzu to mun maka yanda za a yi a bi ta wayannan to mai zama mana albarka a kasan mu duk ba su masu jin wannan su sani cewa yau duk bakin na kasasu da yake nema ya tafi karatu kowane university yanzu an ka riga ka applying ka tura ko ka zo mana da shi nan gurin nan za mu rubuta musu saboda mun riga mun shiga hadin hannu tare da su to mun tabbata an ba ta admission ma na kasa su su tafi karatu saboda ba za a zauna a gida ana ta kuka kawai ba a'a a fita a tafi karatu in an samu takaddan shine za a fita a yi kuka mai hujja lokacin da takadda hannu sai ya kukan lallai dole sai an ba ta aiki saboda samu a tama a ja biya bukata muna roƙon Allah Allah ya sa wata rana za ku ga mutum da kasance yana zama gwamnati
wannan wato bill da shi Baba Buhari ya sa hannu kana ganin kaman an fara aiwatar da wannan doka
wannan doka da Buhari ya saka hannu akai ya bamu ya canja mana rayuwa gaba daya yanzu haka ana cirewa ya saka mu yanzu duk wanda ya gan mu yanzu wanda ya gan mu har ya rena mu to yana yi a hakin aljumishi saboda yau duk wanda ya wula kan tana kasance yau doka ta ce in har an kai kara sai ka biya 100,000 idan kuma babban kungiya ne kamar makaranta ko wuri da ta wallaka tana kace to je ta biya mishimin lenda saboda haka yanzu na kace su da gansu a bacin hanya yanzu sun zama koyi sai a rike a hankali in ta fadi in ta fice kita zama damuwa saboda haka a cikin wannan doka ta ce tubacin organization na gwamnati shi ta tabbata 5% na ma'aikatanta an ba ma na kasashe wannan abu da yanzu mu muke son mu kama bilin mu kenan yanzu za mu daura dan mara yanzu to duk bacin agency na government na federal government suke nan annan a plateau za a duduba sai mun zama tare da su to ma a samu a tabbata an bi wannan doka in ba su yadda ba sai mu je mu hadu a kotu
to daga ƙarshe duk da yake na samu wato ayyuka masu kyau da ake a nan gurin akwai matsalolin da suke fuskanta
gaskiya abin da yake dan ba mu zafi kada wani lokaci kudi shine komi saboda haka akwai abubuwa da yawa da muke ta shi muke da ne zai da zai taimaka maka san akwai wani program da muke tun masa kai yanzu wanda yanzu da mun fanna da duk gidajen abinci to mun ga tabbata sai wannan kashe an ka tafi goron naira 50 kai dai ta biya a baka abinci mai ciwo kaci sauran kudin abincin gaba da dama ne shi ne kun da mutum biya saboda abin da muka gane shi ne akwai wayansu mu suna samun ciwo kala kala ciwon typhoid da sauran su saboda abinci da bashi da kyau saboda haka muke so mu bi wannan jibita mun mu tabbata ana samun abinci mai kyau lafiya shine uwar jiki
Masauraro nan zamu sha burki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya yi yanzu kam a madadin commissioner hukumar kyautata rayuwar na kasassun jihar Plateau James Lalu da wakiliyar muryar Amurka a Jos Zainab Babaji da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
Ta gaida Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Daily Guide za mu so mu sharhin jaridun na yau. Ita ko jaridar ta rubuto wannan kanan labaran ne ba wumiya ya haɗe da matasan Ghana wurin bikin ranar su. Jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa Dr. Mahmud Bawu ya haɗe da matasan Ghana wurin bikin ranar matasa na ƙasa da ƙasa na shekara 2019 bikin na bana a Ghana an yi shi ne a makarantar Rabu nan da ake cewa ana ga Kazo Bible School dake a Mampom cikin jihar Gabashi a ranar Laraba 14 ga watan Agusta karkashin inuwar hukumar matasa na ƙasa kamar da abin da Dr. Baumia ya ce ne matasan Ghana a cikin shekaru na baya da gudunmawa ainihin gunci gaban kasar ita ko jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito marasa rinjaya majalisar dokoki sun koka ga gwamnatin kasar Amurka da ta binciki badakalar PDS jaridar ta ce marasa rinjaya majalisar dokoki sun koka ga gwamnatin Amurka da ta taimaka wurin binciken PDS Ghana wato Power Distribution Service Ghana Limited gwamnatin Ghana tuni dai ta soma bincike wanda zai taimaka gano hanyar fita daga wannan rikici da yayi sanadin dakatar da yarjejeniyar rabon wuta din da kamfanin na PDS wannan ya biyo gano matsaloli ne daga somin yarjejeniyar da ke bukatan PDS din ta gabatar da tabbaci da ya haɗe da wasu kuɗi dala miliyan 400 sai kuma jaridar Ghanaian Times an soma wani taron ƙarawa juna sani wadda zai mai da hankali akan sharan na masana'antu masu guba a nan birnin Accra jaridar ta ce wannan taro na kwanaki hudu dai zai mai da hankali ne akan harare na makamai masu guba da kuma hatsura da ka iya abkuwa a masana'antu na irin kayayyaki na waɗannan masana'antu a nan birnin Accra kungiyar nan dake haramci ga makamai masu guba a bisa kawance da gwamnatin Ghana kasar Ingila da kuma Switzerland ke gudanar da wannan shiri dai na nufatan karfafa gwiwa ne na kungiyoyin amshin gaugawa na kasashe mambobi na kungiyar na tattalin arzikin Afirka ta yamma inda za a ba su ilimi da kuma kwarewa da zai tamar da damar gudanar da harkoki da ka iya abkuwa bayan harhari na makamai masu guba ko hatsari na kayayyakin masana'antu. Da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa yayi America, sunana Kasimu Aliyu, sadarin matasan asada a jihar Sokoto, Najeriya. Ina so in hannu da wannan dama ku yi sako na yan kasa ta yan Najeriya. Musulmi da kirista mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah shi kawo da wani zan kasa ta Najeriya musamman arewa maso gabas kuma arewa maso yamma. Da fatan Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Buhari shugaban ƙasar Najeriya shi ba shi ikon yin talakan ayyuka alherin da ya ci gaba da yi. Nagode mai magana Kasimu Aliyu sadarin matasan asada a jihar Sokoto Najeriya.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karmar kuma ta Balija Taraba taron Najeriya kuma a kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Hakika muna farin ciki dangane da yadda aka sanyo bincike na kudin lantarki ko mu ce kudaden wutar lantarki da aka handale tun a zamanin mulkin Obasanjo wanda aka ware kudaden masu miliyoyi ga wadatar Najeriya da wutar lantarki amma kudin suka bi ruwa. Muna fatan wannan bincike zai sa a gano wannan kudade da waɗanda suke da hannu wurin fitar da su domin a kawo lantarki a ƙasar Najeriya. Gari irin yanki na ma da yake ciki kanan hukumomi guda biyar wanda ake kira Central Zone a jihar Taraba babu kulob ɗaya ko a ce gari ɗaya wanda yake da lantarki na ƙasa.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo madaka rafi lokacin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya don Allah don Annabi abubuwan da suke faruwa a kasar nan ta tashi sai ta yi garan bawul ta yi gyara. Saboda in ba ta yi garan bawul ba da gaskiya a wannan gwamnati akwai gurbataccen mutane a cikin wannan gwamnati. Ta abin da shugaba zai yi ya tashi sai ya yi garan bawul a taki na takewa saboda ba zan yi a kasar nan abubuwa suna ta faruwa ana zuwa ido ba. Dole kada ka yana neman abin da zai ci yau. A cewar shi yana tare da bindiga wanda ya kai 500,000 a hannun shi in ya samu wannan kudin. Wa ya ba shi wannan bindiga? To ya kamata a gwamnati ta tashi ta tashi ta yi ta ɗauki matakai a kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan. Mun talakawa gaskiya ba mu da kwanciyar hankali. Gona ne ba ka yi saka ga gona ba. A hanya ne ba ka da kwanciyar hankali. A gidanka ba ka da kwanciyar hankali. To yaya za mu yi? Ina kira ga gwamnati ta yi gyara a kai ne ne Usman Dogo madaka rafi na kudin jihar Niger Nigeria.
To yanzu kuma ga babu makiri da labaran duniya amma fa a takaice.
Akalla 'yan sanda shida ne suka jikata a jiya Laraba a harin harbe-harbe da aka kai a wata jami'a da ake kira Temple University a Philadelphia da ke nan Amurka. Harin da hukumomin suka kwatanta da ci gaba da harbe-harbe a nan Amurka. Kwamishinan 'yan sandan Philadelphia Richard Rose ya ce raunuka da 'yan sanda shidan suka samu bai yi tsanani sosai ba kuma dukkaninsu za su samu lafiya. A jiya Laraba filin saukan jiragen saman Hong Kong ya fara aiki kamar yadda ya saba bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma suka yi arangama da masu zanga-zangar rajin kafa a tsarin demokuraɗiyya suka mamaye filin saukan jiragen saman kwanaki biyu a jere.
To ba saurare nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Babu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salamun Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dar Smith ni Ibrahim Kalmasi Yarba ke muku fata da yi.